Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Sansilo Hashin Gumel, sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis. 12 ga watan Mayu na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa cibiyar nazarin dabarun harkokin mulki ta ƙasa da ake kira NIC a takaice ta kai ziyarar kwanaki 12 zuwa jihar Borno don gudanar da bincike kan harkokin mulki da kuma yadda al'amura ke gudana a jihar. Muna kuma da rahoto da ke nuni da cewa adadin mata da ƙananan yara da suka fito daga ƙasar Libya da ke neman mafaka yana ƙaruwa a jamhuriyar Nijar. Sai kuma shirin na ƙasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Faɗan da ake gwabza a Ukraine ya wuce fagen daga daga jiya Laraba, inda Ukraine ta katse bututun iskar gas guda ɗaya na Rasha da ke samar da gas ga gidaje da masana'antun Turai. Yayin da wani jami'in Moscow da ke kudancin Ukraine ya ce ya kamata Kremlin ta mamaye Kherson bayan da sojojin Rasha suka karɓe iko. Kamfanin da ke kula da bututun iskar gas na ƙasar Ukraine ya ce ya dakatar da jigilar da Rasha ke yi ta wata cibiya a gabashin Ukraine da ke ƙarƙashin ikon 'yan awaren da ke samun goyon bayan Moscow saboda tsoho bakin da sojojin makiya suka yi ciki har da fitar da iskar gas da aka yi. Kusan kashi 1/3 na iskar gas ɗin da Rasha ke kan hanyar zuwa yammacin Turai yana ratsawa ta Ukraine ne, ko da yake wani manazarci ya ce za a iya iyakance tasirin nan take tunda yawancinsa ana iya tura shi ta wani bututun. Katafaren kamfanin Gazprom na Rasha ya ce iskar gas da ke kwarara zuwa Turai ta Ukraine ta ragu da kashi 25 cikin 100 daga ranar da ta gabata. Ƙungiyar Tarayyar Turai a wani bangare ne yunkurinta na ladabtar da Rasha saboda mamayewar da ta yi na tsawon makonni 11 a Ukraine na ƙoƙarin kawo ƙarshen dogaro da makamashin Rasha da ɗumama gidaje da samar da man fetur ga masana'antu. Fiye da sojoji 560 ne daga cikin dakarun tsaron ƙasa na Ukraine, wanda ya haɗa dakarun Azov da ke ƙarƙashin ikon Mariupol, aka kashe tun lokacin da aka fara yakin da Rasha, in ji shugabanta a jiya Laraba. Baya ga mutane 561 da suka mutu, an kuma jikkata wasu ƙarin sojoji 1,697 tun lokacin da aka fara kai farmaki a ranar 24 ga watan Fabrairu, in ji babban jami'in tsaron ƙasar Oleksiy Nachori a wani taron tattaunawa ta yanar gizo. Sanarwar ta jiya Laraba ta zo ne da wani mataki da ba kasafai aka saba gani ba, yayin da jami'an Ukraine da na Rasha suka yi ta tofa albarkacin bakinsu kan asarar da suka yi a yakin. Ba kasafai jami'an Ukraine suke fitar da alƙaluma game da sojojin da aka kashe a faɗa ba, inda ma'aikatar tsaro ta Kyiv ko ta kwararta a Moscow ba sa bayar da wani bayani kan asarar sojojin da suka yi ba. A tsakiyar watan Afrilu, shugaba Vladimir Zelensky ya ce an kashe sojojin Ukraine tsakanin 2,500 zuwa 3,000, yayin da wasu kusan 10,000 suka samu raunuka. Yana mai cewa yana da wuya a ce nawa ne za su tsira. Kusan shekaru 3 bayan da sojojin da Amurka ke mara baya a Syria suka kwace yanki na ƙarshe da ya rage a hannun 'yan ta'addar ISIS da ke da awar kafa daular Islama, mambobin ƙawancen ƙasashen duniya da ke da alhakin kawar da ƙungiyar ta'addancin sun yi gargaɗin cewa aikinsu baya samun sauƙi. Duk da hasarar da ƙungiyar ISIS ta yi wa wasu manyan shugabanni da kuma bayanan sirri da ke nuna da raguwa adadin mayakan a yankunan Iraki da Siriya, mambobin ƙawancen sun ce aƙidar ƙungiyar wacce aka fi sani da ISIS ko kuma da sunan larabci na Daesh yana ci gaba da kasancewa, kuma suna ci gaba da riƙe abokan hulɗa tare da bunƙasa ci gaban ƙungiyar. Jami'an da ke halartar taron tsaron ministoci na ranar Laraba a birnin Marrakesh a ƙasar Morocco sun ce babu inda barazana ta fi ta'azzara kamar a Afirka, inda sanarwar haɗin gwiwa ta bayyana ISIS a matsayin barazana mai tasowa. Binciken da muka yi kan barazanar ta'addanci a Afirka ya haifar da bullo da hanyar da ta dace na tallafin da kawancan ke bai wa nahiyar Afirka, inji ministan harkokin wajen Morocco Nasser Bourita bayan taron.
An kina kadan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leka jihar Borno, inda cibiyar nazarin dabarun harkokin mulki ta ƙasa da ake kira NIPS a takaice ta kai ziyarar kwanaki 15 zuwa jihar don gudanar da bincike kan harkokin mulki da kuma yadda al'amura ke gudana a jihar. Ga Haruna Dauda Biyu dauke da rahoton.
Cibiyar nazarin dabarun harkokin mulki ta ƙasa da ake kira NIPS a takaice sun kawo ziyarar kwanaki 15 zuwa jihar Borno don gudanar da bincike kan harkokin mulki da kuma yadda al'amura ke gudana a jihar Borno dake fama da rikicin Boko Haram. Wannan ziyara da ya kasance irin sa na farko a cibiyar nazarin dabarun harkokin mulkin wanda suka kai karamar hukumar Magumeri da kuma babban birnin Maiduguri da fadar mai mataba Shehu Borno da ziyartar majalisar dokokin jihar Borno. Wannan cibiyar ta ziyarci hukumar da ke lura da kananan hukumomi a jihar Borno, ta kuma gana da hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Borno da dukkanin hukumomin tsaro da ke jihar Borno da kuma uwa fadar gwamnatin jihar Borno don gana da gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum wanda ya kasance malami ne a cibiyar nazarin dabarun harkokin mulki na ƙasar da ke kuro a garin Jos. Mamobin wannan kwamiti ne na 44 na wannan shekara ta 2022 ƙarƙashin jagorancin shugaban cibiyar Professor Ayo Umatayo wanda ya jagoranci mamobin cibiyar da dama da kuma suka gudanar da wani taro a garin Maiduguri. Sai dai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya murda martani yana mai cewa
one of the major problems of the local government council is that of corruption, whether we like it or not. And again, corruption is one of the major problems even at the state as well as at the federal level.
Yace babban matsalolin da muke fuskanta a kananan hukumomi shine cin hanci, ko muna so ko ba mu so. Amma yanzu cin hanci shine babban matsala a matakin tarayya da jihohi da kuma kananan hukumomi, wanda kuma sai mun tashi tsaye don magance wannan matsala na cin hanci. In ba haka ba, kasar mu Najeriya ba ta ci gaba ba.
I think in Maiduguri Metropolitan Council alone, there are up to 700 plus workers. So the government of Borno State was able to save about 400 million naira from the verification that we did recently.
Yace a birnin Maiduguri kawai ana da ma'aikatan boge har sama da 700, kuma gwamnatin jihar Borno ta tara naira sama da miliyan 400 daga ma'aikatan boge da muka tantance a wannan jiha.
Even those at the grassroots level are not willing to elect leaders that have capacity to govern them.
Gwamnan ya ce ko waɗanda suke ƙasa ba su da niyyar zababbun alillan mutane, za a ce ga sunan mutanen da suka cancanta, a'a sun gumace su zabi mutanen da za su dinga watan da kuɗaɗen su.
Whether I like it or not, I must mention one issue which is autonomy. We have been hearing local government autonomy for many times. Yes, and a governor that I need to say something which is very frank. We also have to check note that if you give the local government autonomy to some certain local government areas, I think they will even perform worse.
Gwamnan ya ce ko ina so ko ba na so, dole ta ubatin cin gashin kai na kananan hukumomi. Mun dade muna jin batbatun in cin gashin kai na kananan hukumomi. Eh, ni gwamna ne, amma dole ne mu faɗi gaskiya. Mun san cewa akwai wata neman cin gashin kai. Idan har aka ba kananan hukumomi cin gashin kai, wasu kananan hukumomin ba su taba gabin a zuwa gani ba. Dan ko a yanzu haka a kananan hukumomin sun sa yaransu cikin aikin gwamnati tun suna da shekaru 2 da haihuwa, wanda kowa ya san haka bai dace ba, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfil ya dawo da kashi biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba, yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawan Amurka sun gaza wajen tantance 'yancin mata na zubar da ciki a fadin kasar. Gabanin hukuncin da kotun kolin kasar za ta yanke wanda zai iya kawo ƙarshen ko kuma ƙayyade kundin tsarin mulki na 'yancin zubar da ciki a kasar. A majalisar dattijai da ke da rarrabuwar kawuna a siyasance, mai 'yan Democrat 50 'yan Republican 50, kusan dukkan 'yan jam'iyyar Democrat sun goyi bayan dokar da ta tabbatar da 'yancin zubar da ciki na ƙasa, yayin da dukkan 'yan Republican suka kada ƙuri'ar ƙin amincewa da matakin. An kayar da ƙudurin da dokar ne da ƙuri'u 51-49. 'Yan jam'iyyar Democrat sun rasa ko da mafi sauƙaƙƙen rinjaye don tsara zubar da ciki, balle ma yawan ƙuri'u 60 da ake bukata don ƙetare tarkunkin amincewa na ƴan Republican. Ƙuri'a kan irin wannan doka a watan Fabrairu ta gaza da ƙuri'u 46 da 48. Sai dai shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Chuck Schumer ya ci gaba da kada ƙuri'a a ranar Laraba bayan da aka fitar da wani daftarin hukuncin da kotun koli ta yanki a makon da ya gabata, wanda ke nuna cewa rinjayen ƴan mazan jiya mai wakilai 5 a kotun mai wakilai 9 ya bayyana a shirye yake yayi watsi da tsarin da Amurka ta dauka na tsawon shekaru kusan 5 na cewa mata na da haƙƙin zubar da ciki da tsarin mulki ya basu. Daga ƙarshe Amurka ta bi sahun fadar Vatican wajen nuna damuwa bayan da ƴan sandan Hong Kong suka kama wani fitaccen limamin Katolika da wasu masu fafutukar tabbatar da demokaradiyya kan zargin tsaron ƙasa. An kama Cardinal Joseph Zen mai shekaru 90 kuma tsohon limami a Hong Kong a ranar Laraba bisa zarginsa da hada baki da sojojin kasashen waje. Yana mai matukar sukar gwamnatin Beijing, daga baya an bayar da bailin Zen. Kurt Campbell ya ce muna kara damuwa da matakai a Hong Kong don matsalan lamba da kawar da kungiyoyin fararen hula, kuma gaba daya sun damu da rikicin Hong Kong akan waɗanda ke magana a kafafen yaɗa labarai a fannin addini da kuma ilimi. In ji Kurt Campbell, wanda ke aiki a matsayin coordinator majalisar tsaron ƙasa a tafadar White House na Indo-Pacific.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Jamhuriyar Nijar, inda rahotanni ke cewa an samu karuwar ƴan gudun hijira mata da ƙananan yara a yankin Agadez da suka guje wa tashin hankali da ake yi a ƙasar Libya, waɗanda a yanzu haka suke neman hanyar biyan buƙatu na yau da kullum. Ga Hamidan Galisan da ƙarin bayani.
Mata da yara ƴan gudun hijira da yawa ne ke yada zango a jihar Agadez, inda suke neman mafaka a gidajen mazauna garin Agadez maimakon su je sansanin da aka tanadar musu, lamarin da yasa ba sa samun duk wata kulawar da ya kamata ƴan gudun hijira ya samu. Matan da suka kware wajen sana'o'in hannu sai dai rashin jari na hana su gudanar da sana'o'in. Tamu Ahmed ƴar gudun hijira ce da yaki ya fito da ita daga ƙasar Libya.
Daga Libya to tunda muka zo dai garin da baka ba ka zo bako lalle bai kama rayuwar can da nan, ka ciro yaro da rayuwar shi da ya saba da ita, yazo sabon rayuwa an sake mishi ba dadi, amma sai hakuri in kin iya sana'a kin yi abubuwa da yawa wanda zaki taimaka wa kanki na iya yin turare kuma ina ciro kaya kamar sulfawi wannan na mata ina saida kuma ina iya mama ta lille
ita ma ummu wacce yar gudun hijira ce yar asalin kasar Mali da take kulawa da jaririnta ta bayyana irin halin da take ciki
hayya akwai wahala sosai tunda wahala yara ba su saba da wahala ba ba su saba da rana ba ba su saba da yuwa ba nan kuma sun zo ga bukagarin fa ga zahi ga rana
wannan al'amarin dai ya sosa zukatan kungiyoyin mata musamman kungiyoyin da ke kare haƙoƙin matan da suka rasa majajansu sanadiyar yaki Hajiya Azzara Ali Tan shugaban kungiyar da ke kare haƙoƙin mata a Gadas
mu da mun ka koke-koken na mutane da an kai mun ka je mun ka ga mayar mun ka ga sarki mun ka ga daddai wanda ya kamata a gani a kawo abin da zai kawo kwanciyar hankali a cikin jaha a cikin kasa don muna waye musu kai muna maye musu komai da komai ta abin da ya kamata mu yi shi
wannan gwagwarmayar da ɗan kungiyoyin matan ke yi na nema wa ɗan gudun hijirar jari ya ƙayatar da hukumomin jihar Agadez Muhammad Turawa wakilin mai martaba sarkin Abzin
matashin ga da aka duka na kokarin ga duka gani matan ga sune kan shi kungiyoyin ga suke zuwa suna ganin wanda ya kamata a kawo taimako ga mazabnan gari dan su ma ana amfani da su
sai dai duk da cewa kungiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ɗan gudun hijira na kula da ɗan gudun hijirar da suka yi rijista waɗanda ke cikin sansanin da aka ware domin su Halilu Arzika jami'i a hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa da HCR ya bayyana irin kulawar da suke baiwa ƴan gudun hijirar da suka yi rijista
abinci dahawa ake ana yi ana kai musu likita da nan gari da kuma can inda suke mazaunin su an yi likita ana musu magani in ordonance ce aka rubuta ana sayan magani daidai ana kai musu yaran su an rubuta su lakwal saboda yaro in bai tai lakwal ba manne kuma yawa zate in bai yi kinji ba gida ya huta waje ya dauko
Hamid Mahmud Murya America daga Agadez Jamhuriyar Niger
Masauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a Jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaamerica.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma sai shirin mana gaba
nakasa ba kasawa ba
nakasa ba da ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashin Hausa na muryar Amerika Sunana Sule Mumuni Barma Kungiyoyin mata na kasassu masu sana'o'in hannu sun bude kasuwar baje koli a birnin Yamai a matsayin wani bangare na bikin ranar matan Niger da ake gudanarwa a ranar 13 ga watan Mayu yau shekaru akalla 30 kasuwar wacce ke samun halartar tawagogin mata masu bukata ta musamman daga ilahirin jahohin kasar wata dama ce ta ƙara jaddada cewa sun juya wa bara baya a dalilin ayyukan da suka koya da ganin kayayyakin da aka shanya a rumfunan wannan kasuwa za a gane cewa Allah ya yi wa waɗannan mata na kasassu hazaka da basira madam Bukari Khadijatu Ahmadu ita ce shugabar kwamitin da ya shirya wannan haduwa
abin da yasa dai muka shirya muka gani wanga fuwar ya kamata mu yi shi mun dade muna aikin hannu mun gane kullum muna da masalar kasuwa daga nan han mutanen region na jihohi sai muka saya muka yi lissahi na ya kamata a mu goda mu duniya su san abin da muke nan muna yi
wadanne irin kayayyaki ne mata suka zo da su mata na kasassu suka zo da su albarkacin wannan kasuwar waje koli
ka gani kayan Agnes sun zo da kayan su wanda suke yi na galgajiyar su da na zamani kuma haka nan ne jifa ya zo da nasu kuma haka nan ne maradi ya zo da nasu haka nan natawa sun zo da nasu galgajiyan wasu cuku wasu midami haka nan na zandar sun zo suna alkaki suna komi da komi haka nan na doso sun zo da tigadagan su da komin su haka nan na tilaberi sun zo da gabu da minana duka mata masu lakasa ne su ne suka kawo su nan kuma nan ga manyamai duk komin biyar din nan babu komin wanda bai zo da kayan shi ba akwai har mata masu yin giriyaji kun gane su suna a can aje yanda maza suna yi giryaji haka nan na akwai mata masu nakasa mu ce ga yin shi giryaji ana yin shi kuma akwai aikin kashi na rakumi wanda mata ne mu she nan muna yin shi da aiki na kahansa har da shi muna aiki da su mu mata muna yi tablo na galgajiya wanda muke nan muna kirkirowa wanda ba su hadi ya kare ba wannan ko ya hadi kana dauci kayan ka naka sa muna yin su da fani traditional muna yi aikin fata
kuna da niyyar yin wasu abubuwa ne a albarkacin ranar mata ta 13 ga watan Mai
to muna da niyyayi tunda kun gani kason baje kolinga ran juma'a in Allah ya kai mu da rai ran nan ne zai kariya ran nan mu mata muna ini nan ga ana rawa ana cidi ana komi za mu goda murnan mu ta sallah ta mata Niger mu goda ma duniya cewa mu ma mata masu nakasa ba baya muce ba gaba ne muce
to yaya abin ya samu karbuwana ya cewa jama'a gari ta amsa kira kamar mutane na zuwa suna ziyartar wannan kasuwa domin sayen ka
na ji dadin tambayan ga tunda lalle kai masala wanda a gare mu mutane mu ba ma sayan ba su ma nan ga sawana mu ba mu san dan muna masu nakasa kayan mu ko nakasa su ne ko mina nana ya kamata mutane su taho su diba ko baka saye ba in ka to ka gani ka diba kana iya ka tai ka gana ga ya ma wani shi zai zo ya saye kuma ko baka saye nan ba in an ka koma shi cin komin kana iya ka tai ka saye gaskiya ba mu nan ga jin dadin wannan kuma fuwar in ga da mun kai shi muka ce babu bambanci inclusion na da kwai maza da kwai mata da har da farm entrepreneur dun mun ga yeso su amma kana gani akwai wasu runhuna da babu mutane to abin da yasa muna nan ga gwadi kayan mu duniya ya gani a san abin da muke yi kuma a to a sai kayan mu dan mu tira da bara tunda mu ba mu san bara mun barbara mu yau na kasasu sun dauci yauni kewa su ba bara mun tabbata da nakasa ba kasawa ce ba mu nakasa mu baiwa ce wanda Allah ya bamu kuma bai wannan alhamdulillah mun gode da shi in ka hita cikin titi kadiba ka gani haka na gani gurmu guda yana bara ko makaho wallahi za ka gani masu cinai dari bisa kan hanya biskan titi da yara kankana suna nan suna bara mu wannan kumya ke gare mu har yanzu bara ya kai yanda a dauki mota ake sa ana wasu kasashe bara kenan mu muna cira ga gwamnatin mu da duniya duka da kungiyoyi da le parceller don Allah don Annabi su zo mu babban taimakawan mu shine a to a sai kayan mu
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin shugabar kwamitin tsare-tsaren kasuwar baje kolin mata na kasassu masu sana'o'in hannu Khadija Amadu ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A kai da Malam Sule Barma yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai samu na sharhin jaridun Ghana.
Imani Glossop za ta koma bakin aikinta ji majalisar dokoki kwa jaridar The Herald ta rubuta wannan labarin jaridar ta ce shugabancin committee akan raya local government da karkara a majalisar dokoki ta ce ta yi imani Glossop za ta dakatar da yajin aiki da ta kwashi wata daya tana yi mambobi na kungiyar sun dakatar da duk harkokin su a majalisun daban-daban a dalilin gazawan gwamnati wurin bayan neutrality allowance kamar yadda aka amince a kai da yake magana da yan jarida bayan wani taro da yan zartarwar Kluxas mataimakin chairman Suleiman Adamu Sanad da wani mamba mai matsayi akan committee raya local government da karkara Leland Vanderpool sun bayyana cewar kungiyan a shirye take ta dakatar da yajin aikin muddin gwamnati ta yi abin da ya kamata Ita kuma babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin tarwaito har yanzu ba a gano mutum takwas ba a kokarin da ake na ceto mutanen da ke cikin jirgin sun nan da yanzu. Jaridar ta ce bayan sa'o'i 72 tun sa'a da jirgin mai suna MV Comfort the Second ya nutse kimanin mile 46 kudu da garin Southport da ke cikin jihar Tsakiya. An tabbata cewar har yanzu ba a gano mutum takwas ba. Halin yanzu masu kokarin ceto rayukan da suka batta da suka hada da wani mai kula da sha'anin su daga commission din aikin su da ba a bayyana da kowa ne ba bayan aikin ya kawo karshe. An kuma tabbata cewar mutum 24 ke a cikin jirgin a yayin da hadarin da abku ya zuwa yanzu an ceto mutum 15 an gano daya a mace yana kwance akan ruwa wanda aka gano a matsayin captain jirgin dan China mai suna Kai Wanku mashekaru 62 yan Ghana 12 ne aka cito da ɗan ƙasar China mutum uku. Mun ne ka jaridar Daniel Times za mu samu wannan labari da ministan cikin gida ke yi cewar a ƙarfafa matasa su yaƙi halatta kudin harama. Jaridar Ghana Times ta ruwaito jaridar ta ce minista cikin gida Mr. Ambrose Jerry ya yi kira da a karfafa matasa a cikin kasar su yi yaki da masu halatta kudin haram da kuma tallafa wa ta'addanci. Ya nuna cewa ya kamata matasa su samu ilimi da kuma kwarewar da ya dace domin yakan wannan mugun aiki tun ba su zamo waɗanda sun ka fada a ciki ba da taimakawa miyagun ayyuka. Yace gudunmawar matasa wurin yaki da miyagun ayyuka ba wani abu da za a yi wa ƙasa ladan ko zagon ƙasa bane. Sai kuma jaridar The Chronicle wadda ta rawaito wannan labarin mamban majalisar dokoki na mazabar na Dole Kaliyo ya tallafa wa ungwani guda uku da kuɗi Ghana Cedi 58,000 domin tallafa wa wani aikin cibiyar kiwon lafiya a cikin waɗannan ungwani guda uku. Ungwanin sun haɗa da Benin Tobo, Tangafia da Kalpeni cikin gundumar na Dole Kaliyo. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Allah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
Waɗanda ake gwabza a Ukraine ya wuce fagen daga daga jiya Laraba, inda Ukraine ta katse bututun iskar gas guda ɗaya na Rasha da ke samar da gas ga gidaje da masana'antun Turai. Yayin da wani jami'in Moscow da ke kudancin Ukraine ya ce ya kamata Kremlin ta mamaye Kherson bayan da sojojin Rasha suka karɓe iko. Kamfanin da ke kula da bututun iskar gas na ƙasar Ukraine ya ce ya dakatar da jigilar da Rasha ke yi ta wata cibiya a gabashin Ukraine da ke ƙarƙashin ikon 'yan awaren da ke samun goyon bayan Moscow saboda tsoma bakin da sojojin makiya suka yi. Fiye da sojoji 560 ne daga cikin dakarun tsaron ƙasa na Ukraine wanda ya haɗa dakarun Azov da ke ƙarƙashin ikon Mariupol aka kashe tun lokacin da aka fara yakin da Rasha, in ji shugabanta a jiya Laraba. Baya ga mutane 561 da suka mutu, an kuma jikkata wasu ƙarin sojoji 1,697 tun lokacin da aka fara kai farmaki a ranar 24 ga watan Fabrairu, in ji babban jami'in tsaron ƙasar Oleksiy Nachori a wani taron tattaunawa ta yanar gizo. Sanarwar ta jiya Laraba ta zo ne da wani mataki da ba kasafai aka saba gani ba, yayin da jami'an Ukraine da na Rasha suka yi ta tofa albarkacin bakinsu kan asarar da suka yi a yakin. Kusan shekaru uku bayan da sojojin da Amurka ke mara baya a Syria suka kwace yanki na ƙarshe da ya rage a hannun 'yan ta'addar ISIS da ke da awa kafa daular Islama, mambobin ƙawancen ƙasashen duniya da ke da alhakin kawar da ƙungiyar ta'addancin sun yi gargaɗin cewa aikinsu baya samun sauƙi. Duk da hasarar da ƙungiyar ISIS ta yi wa wasu manyan shugabanni da kuma bayanan sirri da ke nuna da raguwa adadin mayakan a yankunan Iraki da Siriya, mambobin ƙawancen sun ce aƙidar ƙungiyar wacce aka fi sani da ISIS ko kuma da sunan larabci na Daesh yana ci gaba da kasancewa, kuma suna ci gaba da rike abokan hulɗa tare da bunƙasa ci gaban kungiyar.
Kuma sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hansi. Sai kuma can da la'asa da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Isa madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya da gabatarwa. Sai Salaman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.